This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da safiyar yau 21 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Shugabannin kasashen duniya na shirin dunguma zuwa hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya cikin 'yan kwanaki masu zuwa don tattaunawa kan wasu kalubalen duniya masu yawa, sai dai akwai ayar tambaya kan ko shin za su iya daukar wani mashahurin mataki kan koda ɗaya ne ma daga cikin kalubalen. Muna ganin yadda barakar yanki da siyasa ke wuce gona da iri, da kuma taɓarɓarewar tashe-tashen hankula tun ma ba a Ukraine da Gaza da Sudan da sauransu ba, abinda sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a taron manema labarai kenan gabanin taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ɗin. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na nuna cewa Isra'ila da Lebanon sun kai ma juna hare-hare ta sama a ta kan iyakar arewacin Isra'ila jiya Juma'a. Har-haren da suka kasance wasu daga cikin jerin musayar wuta mafiya tsanani tun bayan da aka fara wannan tashin hankali a Gaza watanni 12 da suka gabata. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila sun ce Lebanon ta yi barin wuta kan arewacin Isra'ila da rukoki 150 da safiyar jiya Juma'a. Kodayake hukumomi sun ce babu rahoton raunuka saboda an ma cafko akasarin rokokin. Jaridar Times of Israel ta ce sojojin Isra'ila sun gaya ma farar hula cewa su takaita zirga-zirgarsu ta wajen gida kuma su daina taruwa wuri guda. Jiya Juma'a kafafen yaɗa labaran Lebanon sun ba da rahoton aukuwar wasu sabbin hare-haren Isra'ila na ramuwar gayya. Jiya Juma'a shugabar bangaren zartaswar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce kungiyar na shirin baiwa Ukraine bashin dala biliyan 39 don taimaka mata ta sake haɓaka tattalin arzikinta da kuma bangaren makamashi, ganin yadda duka biyun suka samu mummunan lahani sanadiyar mamayar kasar da Rasha ta yi. Von der Leyen ta yi wannan shelar ce a yayin wani taron manema labarai a birnin Kyiv tare da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Bashin na dala biliyan 39 wani bangare ne na wani bashin dala biliyan 50 daga dukiyar Rasha da aka kama, wanda manyan kasashe bakwai masu manyan masana'antu suka yanke shawara a kai a yayin wata ganawa a watan Yuni. Kungiyar ta EU dai ta kama kadarorin Rasha na wajen dala biliyan 235. Bangaren zartaswa na kungiyar ta tarayyar Turai ya rattaba hannu kan bashin na dala biliyan 39. To amma sai an samu amincewar akasarin kasashe mambobin EU din. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A California an kafa wata sabuwar doka da za ta hana hukumomin makarantun gwamnati ankarar da iyaye idan 'ya'yansu suka yanke shawarar canza jinsinsu. Wannan ya sa wasu makarantun kalubalantar gwamnatin jiha game da hurumi kan mutun jinsin da mutun ya zaba. Wani ɗaliban makarantar sakandare a California mai shekaru 16 mai suna Blue, wanda a da shi mace ce, ya gaya ma iyayensa cewa shi fa ya zama namiji shekaru 2 da suka gabata. Blue, wanda ya buƙaci kar a bayyana sunan mahaifinsa saboda tsaron lafiyarsa, ya ce tattaunawar da iyayensa aba ce da ya buƙaci ya yi ta a lokacin da ya fi dacewa gare shi. Yana mai cewa,
"It took a very long time. It was like over weeks that I came out to my mother."
Bulu ya ce abin ya dau lokaci mai tsawo, sai da aka shafi wajen makonni kafin na bayyana sauyin ga mahaifiyata, kuma da an hana min wannan damar, kuma da wasu malamai sun tsoma bakinsu cikin tattaunawar da ta shafe ni ko jinsina, kuma suka je gida suka gaya ma iyayena ba tare da sani na ba, da ban samu damar shiryawa sannu a hankali don yin wannan tattaunawar ba, da abin ya zama mai wahala. kuma da ya zama mai ban tsoro.
There is nobody or nothing or anybody going
to be in the way. Wasu dalibai a California mai suna Nicole Babel mai son a bar iyaye su ci gaba da zama mafiya tasiri kan makomar ƴaƴansu. Ta ce sam ba shi yiwuwa fa wani daban ko wasu daban ko wani abu daban ya fi su tasiri kan ƴaƴansu. A ƙarshe Amurka za ta sake tura sojojinta na musamman zuwa Chadi bayan ficewa da suka yi kusan watanni biyar da suka gabata bisa buƙatar ƙasar. Major General Kenneth Ekman, wanda ya jagoranci ficewar Amurka ta baya-bayan nan daga Niger bisa buƙatar kwamandan rundunar sojojin Amurka da ke aiki a Afirka, General Michael Langley.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Masu sauraronmu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Malama Hawwa?
Na'am, Alhaji Murtala, barka da warhaka.
Barka ka dai, da fatan an shigo ƙarshen mako lafiya.
To lafiya, sumul.
Kila masu saurare yau sai sun yi kewa Grace Alheri Abdu ko?
Gaskiya za su yi kewa ta za a ce ko yau ina murya kuma mai ɗakin.
To sai dai yau gaki bisa kujerar Grace Alheri Abdu, don haka masu saurare suna jin ki bashin wani babban abu.
To fa.
Dariya.
To lalle ga ta kasa na yi kuwa. Duka dai ni na so in yi inda dalilin yi, to amma dai gashi dai na yi.
Subhanallah, Hajiya Hawwa, in Allah ya yarda a cikin shirin.
Na'am.
Masu saurare sai su biyo mu, za mu kawo muku yau wata muhawara, za mu ce ko kuma fafatawa tsakanin wasu manya-manyan mutane, ɗaya ba gobiri ɗaya kuma ba dakari.
Manyan baki kenan.
Na'am. Sa'an nan za kuma mu kawo muku wato tattaunawa da muka yi da wani shahararren mawaƙi a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, wato Adamu Hassan na Gudu.
Na'am.
Malama Hawwa, shin wannan makon yanzu da yake ƙoƙarin shigewa.
Na'am.
Menene za a ce ya ja hankalin ki, ya ja hankalin jama'a?
To gaskiya ni abin da ya ji hankali na za a iya cewa wani abu ne da yake ta kara kaina a shafukan sadarwar zamani, shine batun wata mata, wata Husaina Ilyasu, da mijinta ya samu matsala da hukumar
mata jami'in
sojin ruwa ko da Wasiman Abbas Haruna.
Gaskiya
wannan lamari ne da kamar yadda ka sani ya ji hankalin dimbin mutane a cike da tausayi da damuwa.
Wato ni abin da ni lura da shi ko?
Na'am.
Wato abin nan in Allah ya yarda ba kowa ne zai kalli wannan abin bai dan yi hawaye ba.
Bai zubar da hawaye ba?
Gaskiya.
Gaskiya.
Komi taurin mutum ko dan ni dai da yawa nan na gani akwai wani nakin. Kire gane ba sai na faɗi
ba. Sai ka kira su ba a faɗi suna.
Cewa yayi shi wallahi wai shi rabon shi da ya kuka wai har ya manta. Kuma yadda ya kalli bidiyon matan nan sai da abun nan.
Gaskiya ko ni kukan da na yi mutala yana da yawa, Allah ya sani duk da shike dai mutum yayi ne ba sai da kai kukan baka ma sani ba.
Na ba kai. Ai to ai wani abu ne kawai zai taso maka haka sai ka ajiye. To kuma wannan yake nuna dai irin yanzu ba a iya tantancewa cewa waki da gaskiya waye bai da gaskiya. Tunda da yake ga sofa dai abinda al'umma suka ji shine bangaren ita wannan mata. Ba ji bangaren sojoji ba, amma dai koma dai menene. masu shari na ganin gaskiya wannan abin ya nuna akwai matsala musamman a tsari na yadda ake tafiyar da al'amura musamman a gidan soja tunda kiga wannan ba shine na farko ba
to ai ina ga irin abin nan ne ma da ake cewa wai so mi wasa farin girki domin kaga shi wannan batun na shi Siman Abbas Haruna ai ya janyo batutuwa da dama na irin waɗannan al'amura da suka dade suna faruwa tsakanin al'umma a gidajen soja wanda abubuwan gaskiya da yawa a iya cewa kare ba zai ci ba sai dai fatan hakan ya zama silar samun daidaito da gyara a tsarin baki ɗin shi
gaskiya haka ne kuma bayan wannan ma bayan kwana biyu dama matan su biyu ne kuma duka matan jami'an sojoji
na ruwa kuma
ita waccan ma kiga irin bisa ga labarin da aka bayar irin yadda abin da ya kai har ga
batan dabo mamajin yayi ko
shi ɗayan na biyun ma gaba ɗaya ma ba amma bata ma san inda yake ba yanzu haka bata ma san inda yake ba
neman shi ma aiki aji inda yake
kiga ya kamata a ce hukumomi sun ƙara mai da hankali saboda kiga bai yiwa a ce wanda watakila ya sadaukar da rayuwar shi da jin daɗin iyalin shi da wasu abubuwa ya zo ya bada da lokacin shi da komai ga ƙasa kiga ina ganin ya kamata ai masa duk wani abin da zai karfa masa gwiwa kuma san mu Allah na tuba ai ta koshi da sojoji ko kokuwa
gaskiya da alamun ba ta koshi ba kuma kaga an dai ba a daina wannan abin da ake cewa kashin dankali din nan babba akan ƙasa kuma na ƙasa ya zama na an taushe shi an hana shi numfashi in dai ba an gyara ba an shigar da adalci a cikin al'amura to sai ga za a ci gaba da samun matsaloli gaskiya
to ubangiji Allah shi muna mafita kuma Allah ya ba shugabannin mu ikon bin doka tunda dai ba abin da ba a tsara shi bisa doka
wannan haka yake
to malama Hawwa bari mu shiga bangaren mu na sada zumunci inda bari amma mu fara da taya murna da zamu yi ga abokin aikin mu wani dan jarida ne
to yayi daidai
ai gaskiya
abu namu
gaskiya Alhaji Awwal Hudu Abdullahi wanda aka fi sani da journalist zai angwance
masha Allah
taya murna ne zamu yi ga iyalan Malam Hudu Abdullahi da Malam Yunusa Suleiman bisa ga auren ƴaƴansu wato kamar da muka faɗa Alhaji Awwal Hudu Abdullahi wanda aka fi sani da journalist da kuma Sadiya Yunusa Suleiman za a yi wannan ɗaurin auren ne a Hawwa yau Asabar ɗin nan da ƙarfe 2 na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Dahir Usman Bauchi dake Tudun Wada Kaduna a jihar Kaduna kila ma kusa da unguwarku ne
a ba mu da nisa gaskiya kuma ai kila tun da karfe 2 za a yi kila ka ma samu halarta kenan
a'a to ke ne ki samu halarta
sai ga wajirgin nan me tafiya kamar walƙiya karka kaji a daura ka dawo nan
to muna fata Allah ya albarkaci wannan aure na farko dai Allah ya sa ayi auren lafiya a gama lafiya kuma Allah ya albarkace su kuma ya bada zuriya daye ba salihai ya kawar da shedan a tsakanin su
to amin kuma da abin nan da ake cewa mutaka raba takalmin
kaza ba ha sai ki lalle ki kira da iya wakiltar da gidan
al'adar to gashi ne ina kokantawa
to bari kuma mu gaida ko kuma mu mika sakon taya murna zuwa ga Abdulrahman Bello wanda kuma shine shugaban kungiyar tsoffin daliban kwalejin nagarta ta jihar Sokoto wato reshin wanda suka kammala shekarar 1992 saboda mukamin da shi shugaban wato Abdulrahman Bello ya samu sabon mukamin da ya samu na babban Safiyo General aka cewa ko Safiyo General to me aka cewa da Hausa malama wa
me ake cewa
Safiyo General
to ai
babban mai Safiyo
kenan ko
babban mai Safiyo na jihar Sokoto kenan
to gara dai a tsaya ciki lafiya baka lafiya
to shikenan to Abdulrahman to shikenan yanzu abin mukamin kan sai kai Safiyo kuma to Safiyo da Safiyo cikunan mutane don ka san yanzu yunwa ake ciki don haka to masha Allah to muna fata Allah shi masa jagora kuma Allah ya sa ayi lafiya a wani lafiya
to amin Allah ya rika
na'am to ban san wace tsaraba kika riko masu sauraron mu ba
eh to tsaraba tun da fagen zumunci ake aika an ce menene ba a rasa nono a riga ba a rasa dimbin jama'a iyaye da yan uwa da abokan arziki da abokan aiki da za a gaida ba yadda shi kai wanda dai aka kira wanda ba a kira ba sai a yi hakuri tun da ka san lokaci illa ba zai yadda a ce a kira kowa ba
to shi kenan
to fara da mika sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz uwar gandun kunduma daga su a Kaduna sai Hajiya Ma'u Abdul Aziz kofar fada malumfashi a jihar Katsina sai iyalan gidan marigayi Alhaji Audu Kanan Dan Musa kofar fada malumfashi da iyalan Alhaji gidan Labaran shi ma kofar fada malumfashi da Hajiya Rabi Tinena Dan Dume da Hajiya Gudu ita ma a malumfashi jihar Katsina a Najeriya sai Hajiya Maman Musa Samagumi Zaria jihar Kaduna akwai Hajiya Ajuji gidan Dutse Kawo Kaduna sai Hajiya Umma Wazir Ibrahim Abakwa Kaduna akwai Hajiya Halima Muhammad Ibrahim Jabi Road da Hajiya Maryam ita ma a Jabi Road Kaduna sai Madam Kassan da Madam Naomi dukan su a Radio Nigeria Kaduna akwai Hajiya Hawa Ibrahim Abdullahi akwai Hajiya Ruqayyah Umar Sanda ita ma a Radio Nigeria sai Hajiya Isha Bako da Mr. Tefa akwai Barista Godwin akwai Alhaji Adamu Dalhatu dukkan su a Radio Nigeria Kaduna da daukacin ma'aikatan Radio Nigeria Kaduna baki ɗayansu maza da mata.
To masha Allah da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya. Bari kuma mu koma wayawa inda za mu fara a jihar Kebbi Nigeria inda za mu miƙa gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga Ibrahim Mai Yaƙi Rugardawa da ke ƙaramar hukumar mulkin Gwandu a jihar Kebbi. Sai da Asabe Mai Fata ya wuri a jihar ta Kebbi da Mala Angu malamin makaranta ya wuri a jihar Kebbi. Sai Aminu Ya'u na bayan UBA a Sokoto da ke jihar Sokoto. Sai kuma wato Abdulkadir Sarkin Hurumi a Sokoto da Malam Endo Kawazai Nijar da Haruna Muhammad Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inonu. Sai Usman Manika Maruwa Road Puntuwa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta sai Malam Dan Juma Katsina da Daheru Dan Karo Rafin Dadi Daraktan Shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina da kuma Abdulaziz Mr. Kunya a Sokoto wato shalkwatar jihar Sokoto da kuma Bilaminu Umar Nakasari da dukkan wato masu sauraron mu da fatan za a yi ƙarshen mako lafiya.
Ina dariya ai
yunwa kike ji kowa sani yunwa kike ji da sani yau
to kaga ka sani dariyan ma to ai ga so nake engage mai wannan kujeran ni ma ai
yawa kamar da muka masu rarar alƙawari mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a ta waƙa musamman a masana'antar
shirye
na fina wata ta Kannywood wato Adamu Hassan na gudu
shahararre ne ya shahara kwarai
na'am bari mu koma gefe mu ba wakiliyar mu a Kano wato Barka Bashir zarafin da za ta tattauna mana da wannan.
To assalamu alaikum, sunana Adamu Hassan wanda aka fi sani da Adamu na gudu kuma sarkin mawaƙan Barku.
To shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan waƙe-waƙe?
To alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan waƙe-waƙe duba da sauraron irin waƙoƙi irin namu na magabatanmu mawaƙanmu na dauri kamar irin su Dr. Maman Shata irin su Dan Maraya idan kika dauki waƙoƙin su zaki ji waƙoƙi ne wanda suke shi akan rayuwa fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma in zo da nawa salon domin in wato bada na gudumar a cikin al'umma ta Hausa.
To wani hanya ka bi domin kaga cewa kai ma fa ka shiga andama da kai a wannan harka ta waƙe-waƙe?
To alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya bada wannan gudumawa domin ita waƙa baiwa ce kamar da kowa ya sani. So na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine taya ma zan yi in fara kuma a ina aikin abin kuma taya zan yi abin sakon ya kai. So na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar Kano ita ce cibiya ta wato Kannywood nan ne inda na yi tattaki na zo na bi matakan da ake bi har izuwa ga cimma nasara ta izuwa yau.
To bayan ka shiga wannan harka na waka akan samu dan kalubale ta bangaren iyaye da kuma abokan hulɗa wani irin kalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka?
To alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma dan almajirai na samu kalubale ta wannan bangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci so kuma gashi nazo na shigo harka kani dole an ce taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an ganna wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau to su fanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supporting din su 100%. So wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sani
to wani hanya ka bi domin kaga cewa ka magance wannan kalubalen
na farko shine idan har iyayenka sun ce kar kai to wannan abin diddadin sa ka kura da shi idan ku sun ce kai yau ko sata ne suka ce Allah ba da sa insha Allah za kai te sai dai dubun ka ya cika kawai a kama ka amma insha Allah yau za ka samu albarka fiye da inda kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka shi sun ba da sharuɗar su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga sunan wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mutuncin mu da nasu kunin cimma wannan nasara wannan sune matakan nasaran da muka bi har muka kai ga daukakar da muke ciki a yanzu
to wani waka ne zama waka na farko jigo da ya bude maka wannan harka ta waki-waki
to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta farko wanda bazan iya manta da ita ba ya ita ce fifita mana shayi fifita mana shayi ita ce waka ta farko wanda na fara yin ta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma akan ta aka fara sani na
to gaskiya dai da ni da masu sauraro zamu so karera mana wannan waka ta fifita mana shayi saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau
haka ne
fifita fita fifita mini shayi sasaita naji sanyi ki sanya mini luna madara fifita mini shayi naji sanyi
inda zamu fara a jihar Kebbi Nigeria inda zamu mika gaisuwar filin Abariya Huce karamar hukumar mulkin Gwandu a jihar Kebbi sai da Asabe mai fata ya wuri a jihar Kebbi da Mala Ango malamin makaranta ya wuri a jihar Kebbi sai Aminu Ya'u na bayan UBA a Sokoto dake jihar Sokoto sai kuma wato Abdulkadir sarkin Hurumi a Sokoto da dukkan wato masu mako lafiya
ina dariya ai
yunwa kike ji kowa sani yunwa kike ji na sani yau
to kana ka sani dariyan ma to ai gar so nake an gaji mai wannan kujeran ni ma ai
yawa kamar da muka masu rarar alƙawari mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a
to alhamdulillah masha Allah kamar da kace muna da korafi daga masarautar Zuru karkashin shugabancin mai martaba sarkin Zuru Major General Muhammadu Sani 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 Goma na biyu korafin mu shine His Excellency mataimakin gwamna mun ji shi ya furta a lokacin da yaje ta'aziyar rasuwar mai martaba sarkin gobe da Allah ya gafarta mishi
amin
to mu doki wannan wurin da ya tafi wajen jajantawa da ta'aziyya wuri ne mai muhimmanci inda ya kamata a nuna tausayi kamar yadda ta bayyanawa kamin yayi ta bargazar da yayi yayi bayani mai kyau da farko kowa na bakin ciki ba Najeriya dai ba har kasashen waje ana bakin ciki da abin da ya faru kowane al'umma sun nuna damuwa hadda badakkari to kaga wannan magana ba ta yi mun da dadi ba.
A'a to tsaya.
Lahirin mutane kasan su.
To tsaya Mallam Abdullahi bari mu ji ai ka san komai wata kila na dalili. Your Excellency mi a hujja na hudin mutane sannan kuma ka hidda barar kare shin barar kare baya cikin mutane na?
To ma muntala da zuwa ga basaraki Mallam Abdullahi na farko dai kamin wata magana ina ba masarautar Zuru gaba ɗaya da dukkanin Zuru hakuri da magana da nice hada da kare a wannan ranar ta azziya ina ba su hankuri game da wannan abu da ya faru ko ba gaskiya ba na san maganganu shi irin magana ta shugaba da sabda ya ta dole ne kasance abin magana ce da sauransu ko ba haka ba so ina ba su hankuri bisa ga wannan magana idan ba ta yi musu dadi ba ina ba da hankuri kan wannan magana sannan na biyu ta san idan ana magana aka ce bagogiri ko aka ce daddare ko kasa Hausa gaba ɗaya ana maganganu zaka ga da mu da su muna da abokanan wasa daban-daban waɗanda suka faɗi maganganu sannan kuma na nuna kusanci ne su duk faɗi inda ba dan su ba da sai in ce hadda baka tsine ko kuma in ce ai hadda ba zan hore ko kuma in ce hadda ba zabar me ko in ce hadda bihilla ce ma
a'a bahilla ce
mai abubuwa suna faru ne
ya excellency a bahilla ce kan ya wuce ne shine mai gidanku na ai mai gidanku na wannan
saboda abinda annan abinda zaka faɗi zaka ga cewa al'amura ne namu nan muna da mutane hadda bayar da ma haji murtala sai in ce hadda bayar da
haka
kaga koyar ba za ka mu mun zama abin nan a ƙasar Hausa gaba ɗai ko a Najeriya ko ɗauko kaya ne zai yaba mu gobara ko ɗauko zai yaba mu gobara amma ba abin da za mu cewa sai mu yi hankuri mu yi ta dare amma kaji bunduna da kai muna amma dai wannan magana da ta faru tsakanin mu da ainihin su Abdullahi ko ƙasar Zuru gaba ɗaya to don Allah yana cewa a yi hankuri da wannan magana kuma insha Allah za a ci gaba da kiyayewa kuma mu duk abin da wani zai ce muna ya kaga muna wasa muna dariya ba mu taba wani bai taba magana wa Malam Murtala mun kai
gaskiya gaskiya duk wanda zai muku shaida ya san kuna daukar bugu gaskiya ta wannan bangare gaskiya
har kai sai da magana program ka tafule ina jinka sai gane ka so ina wasan ka mai shiga Malam Abdullahi abin nan dina na roko na ya shiga kuma isan min da wannan magana ga mai martaba
bari mu ji ta baki ne to bari mu ji ta baki ne ka hamu dawo gare ka your excellency Mallam Abdullahi kaji magana his excellency me zaka ci
eh alhamdulillah his excellency da farko kabi Anisa ya fara bayani akan abubuwan da muka bukata daga gare shi tuntuni shine na janye wannan magana na kuma nuna rashin jin daɗin shi da wannan magana da kuma abun da ta jawo amma his excellency ka san mu a zahiri shi mun san muna wasa da zanhorawa ba gobirawa ba muna yi da nuhawa muna yi da katsinawa duk abokan wasan mu ne da karkari
yanzu
murtala in kai ya mutum nan ai ka ga gare ni nan ba wanda za su dauka nan uwa na sai in ce bakabe
kwarai ku
amma da na ce da bakabe sai in rufe duk sauran waɗanda an dan kaf ko dai da kanta su da hillani ko da kanta su da kantsinawa ko da kanta su da zamfarawa ko da kanta su da yarba Allah ina godiya
to alhamdulillah ni ma ina godiya da gaskiya ka mutunta mu daga bayan nan ka rabu fahimta ka yadda ka yi lai kuma ka yi nadama ka yi lai kuma ka jaye wani sannan ka yi afuwa da mutanen Zuru da mai martaba majojinar Muhammadu Salisu Aminu Allah ya bar zumunci Allah ya kafa shari'a ga banin sha
Allah
kuna ka kala na ya ba shi banga ka buja wani ba barin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kuka duba ba na fura ba dan duga da gulu na dan ana ce shagon mafara
shahararre ne ya shahara kwarai
na'am bari mu koma gefe mu ba wa gidiyar mu a Kano wato Barka Bashir daraken da za ta tattauna mana da wannan
to assalamu alaikum sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adam na gudu kuma
sai jawo ra'ayinka kafa
tattaman shata irin su dan maraya
rayuwa fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma zo da nawa salon domin in
fada wato a farkon wannan shirin.
Na'am.
Wato an yi karin battar karfe zamu ce go.
Na'am.
Karin gobira ku da karkari wato wani ba gobiri yayi ka sassaba to abin ya tunzura gobir ya tunzura dakkarawa to amma ni dai
dan maza ku jike ne gudu.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe.